بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمكم الله سبحانه وتعالى تيجي ولكراتم من مصطلح الحديث الشيخ صالح محمد بن صالح على العثيمين الله سبحانه وتعالى يجيبان شيء من الدرس من نبو مشا شدة إن شاء الله وأنكم ضمن تاشا كان عندما لنتي التابعي زي ما قنا كان تابعي جوا وعيني تابعي. طيب malam yace attabi'i zai mana bayani akan wane ne tabi'i. Yace attabi'i man ijtama'a bis-sahabi mu'minan bin-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma ta'ala dhalik. Wanda ake cewa tabi'i shine wanda ya gamu da sahabi kuma yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan ya mutu a halin yana da imani. Nan duk wanda ya gamu yaga sahabi yaga sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma yayi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama to ya mutu akan wannan kuma to shi ake cewa tabi'i. Kenan tabi'ai sune wanda suka zo kenan bayan sahabbai su bisa gaba annabi. Can mun gani sahabi shine wanda yaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, shi kuma tabi'i shine wanda yaga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan tabi'i shine yaga wanda yaga annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine malamin yace attabi'i wanda ake cewa tabi'i shine wanda ya gamu da sahabi sannan yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wa ma ta'ala zalika ya mutu akan wannan. Sai malamin yace ba bancin alif kenan da yayi ta'rifin tabi'i yace ba wattabi'una katsirun لا يمكن حصرهم وهم ثلاث طبقات كبرى وصغرى وبينهما. malam yace tabi'ai gabaki ɗayan su suna da yawa sannan babu wanda zai zo yace ai adadin tabi'ai tabi'an annabi sallallahu alaihi wasallam kazali. Kamar yanda muka gani a wajen sahabbai babu yanda za a ce an kayyade sahabbai cewa kazali, amma an ce sun kai dubu nawa nawa wancan sati muka ce sun kai dubu nawa zuwa baka sun kai dubu nawa adadin sahabbai 1114 ne aka ce 1114 in ban manta ba aka malam yace. Amma dai shi ma ala takribi ne kamar akan kwatan yake cewa kamantawa ba kimantawa ne aka yi kimantawa ne aka yi aka ce sahabbai adadin su 1114 kimantawa ne aka yi amma ba shine ba adadin su bitar da baiwa ce adadin sahabbai kaza ne saboda wanda suka musulunta da yawa ne a amul fatihi ma da suka mutanen da suka musulunta daga nan kowa yayi garin su shekara da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da wanda ake cewa da hajjatul wada bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo ai bai juma ba bai juma ba ya mutu. To su ma tabi'ai wanda suka zo bayan sahabbai kenan su sahabi wanda yayi zamani ɗaya da annabi. Muka ce meye tarifin sahabi tarifin sahabi wanda muka ga wancan sahabi
wanda yayi zamani da annabi kuma ya ga annabi kuma ya imani
kuma ya mutu akan imani ba man laqiya annabiyya sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata ala al-islam wa mata ala dhalika. Kenan wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshi kuma ya yi imani da shi sannan kuma ya mutu a wannan lokacin shine tarifin sahabi. Muka ce ya ne tarifin sahabi
sahabi tarifin shine wanda ya ga manzo sallallahu alaihi
wasallam wanda ya ga shi
ya amana da abin da ya wadi
ya amana da abin da ya wadi ya yi imani da shi sannan kuma
kuma ya rada shi kuma yake tare da shi
kuma ya mutu akan haka ya mutu akan haka. Tayyib tayyib marhaba. to shine to shi kuma tabi'i shine malam yace duk wanda ya gamu da sahabi sannan kuma yayi imani da annabi ba da sahabi ba dan wanda ya gamu da annabi yaga annabi yayi imani da shi to shi kuma tabi'i wanda ya ga sahabi kenan naga wanda ya ga annabi sannan kuma nayi imani da annabin sannan kuma ya mutu akan wannan shi yake ce ma tabi'i kenan mun gane sannan malam yace tabi'ai suna da yawa bai yiwa ne mu ce adadin su kaza ne adadin su kaza ne bai yiwa kamar yanda wancan satin muka ce sabai wasu ce akan kamantawa sun kai sahabi 1114 akan kamantawa ba dukansu ba to malam yace amma dai sun kaso tabaqat kaso guda uku ne su tabi'ai akwai kubra wanda ake ce masa kibar tabi'in akwai sawara sai garu tabi'in akwai kuma mutawassita wanda suke tsakan tsaki wanda su ba manyan ba kuma ba kananan ba kananan tabi'ai to shine malam yace fal kubra zai ba mu cewa wanne ne ake ce ma tabaka kubra ta cikin tabi'ai shine malam yace man kana aksar ruwayatihim an as-sahaba misal sa'id ibn al-musayyab wa urwa bin zubair wa alqama bin sa'id bin qais malam yace daga cikin su wanda ake ce ma kubra wanda sun rawaito wanda ruwayar su da yawa ta hadisi ta kasance a wajen sahabbai wato da hadisan su mafi yawa a wajen sahabbai suka rawaito a wajen sahabbai suka rawaito shine malam yace ba da misalin su kamar sa'id bin musayyab yana daga cikin kibarut tabi'in yana daga cikin kibarut tabi'in ai ya kai wani wasu hadisi da ka gani ana marasili mursal ne ya rafa su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da yawa a cikin karatun muwatta yana zuwa sa'id bin musayyab sannan da urwa bin zubair shi ma yana daga cikin tabaka babba ta cikin tabi'in kenan tabaka farko a farko manya-manyan tabi'in sune kenan wanda riwayar su da yawa ta zo daga wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun rawaito hadisi da yawa daga wajen sahabbai kenan su suna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam suna kenan sune sun yi risko mafi yawan sahabbai da ci kenan sune manyan sahabbai da ciki kuma da alqama bin qais da shi ma alqama bin qais misali yana daga cikin kibaru at-tabi'i sannan malam yace wasawara wanda kuma ita ce karama man kana aksar riwayatin min at-tabi'in wa lam yaltaqu illa bi adadin qalilin min as-sahaba yace sogura ita kuma wanda tabaka wanda ta tabi'ai wanda take ita ce sogura karama sune tabi'an da suka kasance mafi yawan riwayar su a wajen tabi'ai suka rawaito misali suna yara mafi yawa sahabban suka mummutu amma sun samu wasu daga cikin sahabbai kadan gashi nan malam yace wala mil taqu illa bi adadin qalilin min as-sahaba bai gamu busu gamu ba da wasu adadi da yawa na sahabbai kadan ne suka gamu da su kenan wannan sune kananan tabi'ai kenan sune kananan tabi'ai su mafi yawa hadisan da suka rawaito ruwaya su daga wajen tabi'ai suke amsa misali malam yace Ibrahim an-Nakhai yana daga cikin tabaka ta kasa duk da akwai khilafi cikin shi kan ruwaya shi daga Ibn Mas'ud wannan kuma abin da ya shafi jarhul ta'dil ne sannan kuma da Abi Zinad shi ma yana daga cikin tabi'ai kanana sannan kuma da Yahya bin Sa'id shi ma yana daga cikin tabi'ai kanana wanda malam ya kawo malam yace wal wusba wanda kuma take tsaka-tsakiya ita wanda tahi tahi sughra amma bata kai ba kubra daga cikin malam yace man kasurat riwayati ma anis sahaba wa an kibari tabi'in مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين ومجاهد وإكرمة وقتادة وشعبي والزهري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مالنيتي وندكم رواية ستزمنتو ما في يوى رواية سن رويتو رواية يوى رجوين صحابي سننكم سن رويتو وصل رواية انسى لإتبار التابعين من يمن ينتابعي كنا إرن سوا
حسن البصري
رواية سنك من يمن ينتابعي cikin manya-manyan tabi'ai irin suwa Sa'id ibn Musayyab irin su kenan ruwayar su sun samu wasu daga cikin sahabbai kuma suna daga sun samu wasu ruwaya daga wajen kibaru tabi'in irin su Sa'id ibn Musayyab da Urwa da irin su Alqama kenan wannan sune kuma suke tsaka tsakiya kenan sune al-Wusta kenan tabi'ai na tsaka tsakiya shine daga cikin su malam yace Al-Hasan al-Basri yana daga cikin su da Muhammad ibn Sirin da Mujahid da Ikrima Maula ibn Abbas da Qatada ibn ibn Da'ama Sadusi da Sha'bi da Zuhri Muhammad ibn Shihab az-Zuhri da Abba da Umar ibn Abdul Aziz da Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab kenan wannan sune misalin tabaqa ta Wusta kenan yanzu misali tabi'ai khulasa tabi'ai mun san wane ne tabi wanda ya gamu da sahabi sannan kuma da ya gamu da sahabin yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu akan wannan shine zan mu ce ma tabi kenan wanda ya zo wanto bayan karna Annabi saboda can hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yaduna thumma alladhina yaduna kenan wannan yana daga cikin tabi'ai to daga cikin su kuma sun kasu kaso nawa kaso uku na farko kubura ta biyu subura ta uku wusta daga cikin su akwai manyan tabi'ai akwai tsakatsakiya akwai kananan tabi'ai kananan manyan tabi'ai Sa'id ibn Musayyab Urwa ibn Zubair da kuma Alqama ibn Qais sannan kuma daga cikin wusta akwai irin su Al-Hasan al-Basri akwai irin su Salim ibn Abdullah ibn Umar irin su Muhammad bin Sirin da Mujahid Ikrima Qatada duk suna daga ciki sannan kuma wanda take subura irin su
Ibrahim
An-Nakhai Ibrahim bin Yazid An-Nakhai da kuma Abi Zinad da Yahya bin Sa'id tayyib wannan sune kenan musta kenan waye khulasa abinda muka dauka kenan wannan na tabi'a sai malam yace al-isnad menene al-isnad wannan in ban manta a farko mun yi magana kan shi kan isnadi da matani menene isnadi wannan ya bashi labari wannan ya bashi labari wannan ya bashi labari to wannan mutanen da suka jeru har ya zuwa matani to wannan jeruwa wannan mutanen da suke cikin silsilar wannan shan'in su ne ake ce wannan ne ake ce mata isnadi kenan dan kashi ana cewa isnadin hadisi bai inganta ba ana nihin a cikin wannan mutanen akwai wani da rifi ko kuma wani wanda yake wanda ya aka samu matsala hadisin bai inganta ba da yawa anan fa'ida zaka gani wasu an ce hadisi ne gashi nan kai ka san wannan hadisin sahihi ne amma kalkashin shi kaje an ce isnaduhu da'if to me ake nihi da wannan
a cikin isnad an samu hadisi ko kuma wanda
to
na'am ruwaya ce ba kuma san ruwaya ce ko kana ji akwai ta kirki da wanda ba ta kirki
akwai wanda ya zo kamar a wata ruwaya
na'am kenan bi ma'ana cewa hadisin kai misali ka san hadisi ne sahihi wannan ka tabbata sahihi ne ko ka ganshi a sahihul bukhari ka taba ga misali ka taba ganin hadisin sahihul bukhari sai kaga wata ruwaya can wata hanya an zo aka ce ma isnadin da'if to da farko abinda mutun zai kawo yace to wannan hadisin sahihi ne ai kuma ya nan wannan yace da'if to wannan da'if inda yake ni yana nihin hanye ba matanin ba zaka ga wasu suna bambanta su ce isnaduhu da'if lakinnal matan sahih to amma wannan hanye da'ifa ce saboda mun ce hadisi a wajen malaman hadisi misali mafi yawa ba da matani ba suke kilga hadisi da isnadi suke kilga hadisi yanzu kai ka samu matani guda yana da hanya 50 can me muka ce Imam Ahmad ne yake cewa shi idan bai samu ba hanya 100 yana hujja kanshi yana kilga kanshi kalkashin wannan hadisin shi cewa marayi ne hanya 100 ta gama hadisi guda hanya 100 ta gama hadisi guda to annan yi ka samu hanyoyin mafi yawan su ka samu wasu ko da'ifai cike ka samu sahihai to wancan hanye ta isnadin wancan zai zama to da'ifa ce baka dauke ta ba misali ta kawada hadisi baka karyo shi dangaro shi ba da qala fulan haddathana fulan an fulan an fulan an fulan gaba da wannan isnadin wanda yake da ido daga wanda ya gani ta zai to wannan ai isnadi da rifi dole ka kawo hanya sahiha kina a takaice isnadi shine hanyar wannan wanda take kaiwa zuwa ga matanin hadisi ita ce ake ce ma ahli sunna shi malam yace anan ta'rifuhu wa aqsamuhu wa asahul asanid al-isnad wa yuqalu as-sanad ana ce mishi al-isnad ko kuma kace sanad misali kace sanadul hadith ko isnadul hadith yace ruwatul hadith alladhina naqaluhu ilayna ruwatul hadith marawaitan hadisi wanda suka kawo mana wannan hadisin suka nakalo mana shi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam har yazo wajen tayyib tambaya yanzu misali akwai isnadi wanda ai yanzu ka zo ka bada isnadi ya tayi hadisi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
ana in ce haddasani
ina muka gama da shi haddasani malam babba
haddasahu
har zuwa sahabbai har zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shekara nawa 1400 da 42 ha akwai dai kun hadisi wanda akwai sanadin su mafi yawa amma malamai suna bada su ijazatan suna bada su ijaza sun maka ijaza shi ruwaya ce karawaito hadisin wannan daga shi zaka gani sanadin kala kala ce ijaza zan mu nan malam bai kawo ta ba a ciki babu ijaza sai irin cikin littattafai yanzu misali nan akwai ijaza irin daga mai littafi ijaza kala kala ce akwai ijaza wanda daga mai littafi misali wannan Salih bin Muhammad Muhammad bin Salih al-Usaymin ya buga wannan littafi sai ya zo ya ce ajaztuka hadha al-kitab na maka ijaza shi ruwayata na anni a sharadin malaman hadisi karawaici wannan hadisi gar sharai karawaici wannan hadisin wannan littafin da gani in ka zo kana iya ka cewa haddasani Sheikh Salih Usaymin ijazatan kaza da kaza ka bada kana da isnadin wannan to akwai cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wanda zan mu gani nan gaba malam ya kawo al-musalsal musalsal bi sayqat wasu daidai ko an samu isnadin su wanda malamai sun wannan yinsu suna bada su hayya zuwa wannan zamanin mafiya zaka gane su irin hadisan da suka zamanto musalsal shi hadisi musalsal zaka gane hadisi ne wanda kamar mai baguni yake cewa
musalsal kulmalo
shi da ta musalsal amma wallahi an bani kada misalsal musalsalun kulma ala wasfi adam musalsal hadisi musalsal wanda zan mu zo kan shi wanda aka rawaito shi akan misali kamar wata siffa wani wasafi ko wata siffa aka rawaito wannan hadisin kamar misali wallahi an ba'ani alfata mai wannan yake cewa wallahi wani ya bani labari shi ma wancan wanda ya bashi labari shi ne yake wallahi wallahi wani ya bani labari kamar misali yake wallahi Abubakar Hassan ya bani labari wallahi Sheikh Mustafa ya bani labari wallahi Malam ya bani labari wallahi wani ya bani labari duka shi in zai rawaito sai ya rantsi wancan ya bashi shi ma haka to wannan shine musalsal kenan akwai irin wannan isnadan wanda ake samun su daidaiku wanda kuma ruwayar su ijazatan ce sannan kuma wannan binciken hadisi baka zawa ka zaman to kace an bani wani isnadin wani hadisi zan bibiye shi gani waye in da afa hadisin lala ai na kaiwa su baki irin masu kutubu muallafat irin su sahihul bukhari irin su sunan ibn majah irin su wannan bakin nan mafi yawa an gama aiki duk wanda zai tashi aiki bayan su dubiya zaka gani kace ka binciko wani a bayan su ya da afa wani hadisi da ifi ne to dan haka hanyar shi ta da afa wani hadisi na sahihul bukhari daga ina wannan sun gama komi duk da cewa kana iya ka dauki gundarin misali ka dauki gundarin misali sunan ibn majah ka dauke shi ka mishi aiki ka nemo a ciki misali Ibn Majah ya kawo wani hadisi ya ce sahihi ne kai kuma ka duba ka gaggama wasu hanyoyi ka gani hadisin amma da'ifi ne ko kuma hasan kana iya samun wannan a tsoron littattafai amma banda sahihul bukhari da muslim
Ibn Albani
duka yaushe ya zo bai jima ba da ya mutu a shekara 20 ko da dai gode nawa da ya mutu amma ya zo ya yi aiki yayi silsila al-hadith sahiha yayi silsila al-hadith da'ifa yayi aiki shi yasa wasu malamai suka ce wasu malamai suke cewa a'a ai karshen inganta hadisi da da'afa shi ya kare tun a wancan zaman bai kare ba matukar amma ka bi sharadin malaman hadisi saboda ai abubuwa ne su kawaidi ne suka dora yanzu wannan ilimin na mustalah da ilimin jarh wa ta'dil ka san shi ka san ruwatul hadisi ka san ilimin rijal nan da nan zaka iya gama hadisi yanzu ka duba hukuncin hadisi daya akan wani kaje ka dauko hadisi kaje ka bi hanyar da ake yin takhrijul hadisi ka bi ka gaggama ka duba hukunci ka ce wani malami ya inganta shi ko kuma menene sai ka zo ka warware shi ka yi dai san in hanyoyin shi ka yi shajara ka warware sai ya baka idan da ifi ne ka mishi hukunci da kanka ka ce wannan hadisin hasan ne ko kuma wannan hadisin da ifi ne ko kuma wannan hadisin sahihi sannan ka koma ka nemi malamai magabata suwa suka yi bada hukunci akan wannan to zaka gani la'alla kai muwafaqa da su la'alla kuma ka zaman to ka saba musu to har yanzu abin da ya shafi tasahihi da tadhifi malamai suka ce akwai shi amma dai yana ga ahlul fan baka zo ba irin wanda nan mutumin nan yazo ya ga karshe ta hadisi 500 yace kadai ne wai suka zo da gane su zan su to kaga wannan ai aro ne yake wannan aro ne yake yanzu
tai ma duka
Do you want to go to the hospital? I'm going to go to the hospital. Ina insha Allah ni muka zo kan ijaza ko kuma kan musalsal tana yi wa mu yi karin bayani akan shi malamin yace kenan misalin al-isnad shine qaulul bukhari fa dan bukhari da yace haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik qala an ibn shihab an anas ibn malik radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath layal fal isnad malin yace abdullah ibn yusuf anan hadisin da malin ya kawo isnadin shi ina ne isnadin shi
hadisin
abdullah ibn yusuf da kuma
Malik
da kuma ibn Hishab yace Shihab da kuma Anas ibn Malik to wannan shine isnadi shine isnadin hadisin wannan kenan kuma mafi yawa aqsam qism na mustalahul hadis suna aiki ne a cikin isnadi mafi yawan su a cikin isnadi yanzu muka dauki sahihi wannan shi me yake duba yana duba idan isnadi da matani can gairu mu'allalun wala shadd tayyib hasan shi ma haka yana shiga matan kada to da'if muzo na farko al munqati aina aksama inqata cikin isnadi mu'allaq ina ne matsale cikin isnadi mursal ina ne matsale cikin isnadi mu'dal isnadi sai kuma me مدلس اسنادي مقلوب انا سامي شي اسنادي انا سامي شي امتن مدرج انا سامي شي اسنادي انا سامي شي متن انا سامي شي متن انا سامي اي ادراج الراوي ولا يجي زمن تواب المزيد في متصل الاسانيد المزيد في متصل الاسانيد لا لا كما ازو وني زكا غني يا غا حنيت دا تكي سي قارو وني مثال ayi sawa ba mu dauke ba misalin shi anan a saura shigen shi ko mudraj da muke kan mudraj amma tayyib duk mafi yawa anwa in mustala suna karkashin isnadi din da ba mafi yawa aikin mustalahul hadisi a cikin da ifi ya yi a cikin da ifi hadisi ne zaka samu maudu'i kadhib kadiya da menene duk wannan duka cikin islami ne cikin ruwa yana wannan shine islami malai yace ba aqsamu yanqasimu ila qismaini alim wa nazil yace sannan shi isnadi ya kasu keso biyu al wanda yake isnadi wanda yake dauka yakkake wanda yake ya daukaka wa nazil wanda yake kasa mun dauke shi isnadul ali da isnadul nazil mai mun huce dai daga kai saboda shi ilimin mustala yana haka ne ilimin mustala wal hadisi yanzu misali wannan abinda in ka dauki wata kaida duka ulumul hadisi in ka dauki wata kaida misali to rike ta saboda can za zo a gaima wani abu kawai da wannan kaida sai ka fahimta to idan aka gaima abu wancan kaida ta baya baka fahimce ta ba sai zaman to can ka rude ka dawo he ka dawo baya to amma daga baya yanzu misali abubuwan da muka dauka irin tarifu sahabi tarifu tabi'i irin sai ka irin mustalahatin wannan yanzu ana karatu daga wani yazo ya ce ba dai malaman hadisi sun ce wani kan sikka ne an wuce kinan ka san in sikka ne a cikin isnadi hadisi me sahihi ne kinan ka wuce amma in aka zo aka ce ma sikka ne to shi waye mi sikka sai ka ringa shiga ko duk sai ka shiga wata nan yake gani in ba irin manya-manya wanda suke kawo masu synonym da wasu abubuwa da ake suke malam kalimat ba za ka fahimta to isnadul ali wanda wani isnadi ne ake cewa isnadul ali abu ya da wanda ya daukaka wani irin isnadi ne
wanda daukaka
sahihi duka isnadul ali da isnadul nazil ana samun da'ifi ana samun sahihi isnadul ali shine isnadin da yake kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam bai da hanya doguwa kuma mantawa mun yi shi muka ce da misali wannan ya rawaito hadisi zuwa ga wannan misali za a rawaito hadisi daga wajen malam nan daya biyu uku sai malam to wannan hanya daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma dukan malam to wannan mai uku ita ce ayi saboda ita ta yi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wani abu na kura da wani abubuwa ta yi zamantowa ingatatta shi yasa malaman hadisi saboda uluwil isnad suke tashi su yi rihla mutum ya tafiya wata guda saboda ya karbi hadisi daya saboda wai akwai wanda ya san hadisin ba kawai yana so ne ya samu karin tabbaci ya san wani malami ya yi zamani kaza yana kusa da isnadin shi yana kusa da annabi yaje ya samu wannan isnadin saboda hadisin ya ƙara ƙarfi ko kuma ya ƙara inganci to wannan hanya wadda take kusa take daya biyu uku misali ita ta hi zamantowa da wannan ita ce nazila wannan aliya wannan ulu wannan nuzul kenan shine malam yace in qasimu ila qismaini alim wa nazil sai malam yace fal ali ma kana aqrab ila siha wan nazil aqas ma kana aqrab ila siha wanda ya zama tawa kusa akan inganci inganci kuma abu yanda ya zawa kusa akan inganci shine ta kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi waye gai masu hadisi sahabbai can aka ce sahabbai udul ne yanzu ka gama ruwaya tabi'i wanda ya rawaito daga sahabi ka gama mashi da wani ruwaya wanda mutum ya zo can wajen 200 ka gani baiwa barantana ka gama shi na mil nafsan karan duka san karan karan dai an shiga hayaniya da yawa sai dai Allah ya kiyaye na'am cikin babin yanzu kaga mutum nawa ne mutum hudu ne mutum hudu ne shine isa cikin za ku gani mafi yawa suna Imam al-Bukhari yana da ruwayat yana da sulasiyat me yake cewa sulasiyat yana da wasu hadisai wanda sulasiyat ne wanda mutum uku ne tsakanin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su da yawa hadisan da yake wasu zaka gani sulasiyat amma in ka duba irin sunan Nasa'i ne ko Tirmidhi zaka gani sudusi ne gare shi wajen mutum shida tsakanin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan ali shine wanda ya zama tawwa kusa da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam shine aqrab ila siha wan nazil kuma shine aksu kenan aka san shi kenan wanda ya nisa mutane suka yawa a cikin isnadi wal ulwi naw'an ulu sifa wa ulu al adad sannan malam yace shi uluwin daukakan isnadi ya zama to ali ne nau'i guda biyu ne akwai ulu sifa ulu sifa wadda sifar shi gashi nan mutanen kadan ne sannan kuma akwai sifar shi mai kyau ce wanda kuma ulu al'adat kuma mutanen kadan ne tunda ya ce sifa an ya kuna ruwata aqwa fil dabt misali a samu awul adala min ruwat fi isnadin akhar yanzu misali a samu wannan isnadin mutum uku gasu nan ma ga wasu mutum uku to wa'annan dabtun su da adalar su ta mace su kuma wannan khafifu dabtun to kinan wannan aqwa min wannan wannan isnadul ali zan mace mishi saboda me fi sifatihi ali saboda dukan su dabitun ne dukan su suna da ƙarfi suna da inganci suna da kaifin harda ba rafar da wancan hanye wancan hanye kuma akwai kanana kanana masu raunin harda kinan wannan uluwu sifa shine ma da yake nihi da uluwu sifa sifa shi mai kyau ce daukakakka gata nan kinan kuma uluwu al'adar shi kuma adadin ne kamar nan mutum uku can mutum shida kinan wannan ta uku ita ta fi zaman tawa ali shine anya shine malam yace wa ulu al adad an yaqilla adad ar ruwat fi isnadin binisba ila isnadin akhar yana zaman to adad in sun ragu fara far da wancan isnadin wanda yake da yawa a ciki wa inna ma kanat qillatul adad uluwan wa li annaha kullama qallat wasa'itun qalla ihtimal al khata fa kana aqrab lis sah malam yace abin da yasa zaman to kadaicin mutane qillatul adad in isnadi da take kusa da zamantu ita shi zamantu wa tahi daukaka tahi zamantu wa tabbatacciya saboda me saboda ba a samu ba ihtimalin shakku ya shigo wani kuskure ya shigo saboda ana kusa da zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam bainama idan tayi nisa da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zamantu ana karun karni 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 a samu khata kenan shine yasa malamai suke cewa wannan idan ta kasance kadan ita ce aliya waccan kuma nazila malamai yace wannan nuzulu yuqabilu al-ulu fa yakunu naw'aini nuzulu sifa wa nuzulu al-adad shima nuzul shima muqabil ne na hadisi ulu al-isnad kenan wancan in ya zamanto kusa adadin shi kusa kuma sun yi inganci to zai zamanto shi kuma nuzul ya zamanto fa nuzulu sifa an yakuna ruwat ad'af fi dhabt aw al'adala min ruwat al-akh to wannan ruwat in du'afa ne ga suna waccan hanyar ashadd du'af kenan wannan ita ta yi zamantawa nuzulu sifa in tunda da'af in su kadan ne la'alla wa annan in suka gamu su ya taqawwa a samu mutaba'ata da shawahid kenan wannan wanda da'af in su kadan ne wanda mun gani can cikin hasanul lagairi bayani sun midani wani hadisi da'if ne idan ta'addada turqu kenan shine sannan kuma malam yace wani zulul adadi an yakthura adad ruwat fi isnadin binisba ila akhar shi kuma zulul adad kamar inda muka wani nan mutan a samu uku can a samu mutun shida wa kad yajtami nawani wa lahu sifa wa lahu al'ad fi isnadin wahidin fayakuna غاليا او غالبا فيكون غالبا من حيث الصفه عاليا ايوه عاليا من حيث الصفه ومن حيث العدد sannan kuma malam yace la Allah a samu duka nau'in guda biyu su shigo ya zamanto isnadi isnadi guda an samu uluwin duka na sifa da na adad sun shigo dabt gare su kuma suna kusa to can kuma bisu da dabt kuma suna nesa kaga matsala ke kin shine malam yake ne wa kad yujadu ahaduhuma duna al-akhar sannan ana iya samun guda banda wani samu dabta ne kawai ba uluwu ba na sifa ko kuma a samu uluwu al'adad ne babu uluwu sifa shine malam yace fa yakuna al-isnad aliyan min haythu sifa nazilan min haythu al-adad aw al-aks wa fa'idatu ma'rifatu uluwi wan nuzul al-hukm bi at-tarjih lil-ali inda at-ta'arud fa'ida akan sanin wannan me wannan isnadi uluwu ne adadin shi kadan ne zuwa ga annabi da wannan kuma nazil ne da yawa ne saboda wajen tarihi malam yace misali hadisi biyu ne sun yi ta'arudi kake gani sun yi ta'arudi to wanne zan mu dauka ali saboda yayi kusa da zamanin annabi yayi kusa da zamanin annabi kenan shi za a dauka a bar wancan nazil wanda shi zai zama to wancan yayi karfin shi kenan a takaice wannan shine a takaice abinda malam ya kawo akan al-isnad malam yace asahul asani wannan yana da alaka da al-isnad muna iya mu gama shi duka cewa wannan in shi takaitacce malam yace wattahqiqa annahu la yahkum lil isnad muayyan bikawnihi asahul asanid wa inna ma yahkum lahu bidhalika binisba ila sahabiyin aw ila aw baladin aw mawdu'in fa yuqalu asahu asanid abi bakr asahu asanid ahli al hijaz asahu asanid hadith an nuzul wa qad zakaru asahu al asanid binisba ila sahaba fa minhum malam yace asahu al isnad ace wannan isnadin shi yake kowane inganci malam yace ta hakikin wannan bai yi ba kace wannan isnadi shi yake kowane isnadi inganci bai yi ba sai dai mi sai dai ka danganta shi inda mai kuma da bi zalika binisba ila sahabi idan kace isnadin sahabi wani kenan ruwa isnadin da ya bi daga hanyar sahabi wani wanda yake inganci sai ka gama shi saboda ai sahabbai tabi'ai suka dauka to daga cikin tabi'ai akwai wanda rutsuna da rauni wajen hifzi wanda suno to sai a samu wanda doctrine shi tam ya biyo daga wannan sahaba sai a ce to isnadi na sahabi wani me matukar inganci shine hanyar wani kamar wanda silsilatu zahabiyya wane ne silsila zahabiyya
to wanda take da abi wannan haji
sabarci ga jara silsila zahabiyya amma wata
silsila zahabiyya abu sinan
su kwanta sabko wacce akwai hanya guda Malik an-Nafi an ibn Umar karauci Ahmad Shafi'i Malik an-Nafi an ibn Umar wannan ma suna cewa silsila zahabiyya wato duk wannan kaza ne wacce ma suna cewa silsila zahabiyya shi yasa baka iya kayyadewa kace isnadi asahul isnadu wannan yadda ka danganta shi da wani abu wannan shine malam yace bai yiwa yaje kai nasaba shi zuwa ga sahabi ko kuma zuwa gari kace a gari kaza hanya mafi inganci asah ta isnadi ita ce wani daga wani zuwa wani sahabi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a maudu'i kaza ko kuma wani hadisi wanda yazo hanya mafi inganci ita ce kaza da kaza da kaza yau shine malam ya kawo misali shine ya kawo asahu asanid ila abi hurairah yace az-zuhri an sa'id bin al-musayyib an abi hurairah ta abi hurairah kenan ta abdullahi bin umar kuma malik an-nafi' yani bin umar asahu al-isnad daga hanya abdullahi bin umar ruwaya da ta biyo daga malik an-nafi' yani bin umar shine asahu al-isnad nan bin umar anas bin malik kuma shi yace malik an-zuhri an anas malik zuwa zuhri zuwa anas shine asahu al-isnad nan na anas bin malik Aisha kuma Hisham bin Urwa ana abihi Urwa bin Zubair ana Aisha radda Allah ta tabbata gare ta sannan kuma Abdullah bin Abbas shi kuma az-Zuhri an Ubaidillah bin Utba bin Abbas an Ibn Abbas sannan kuma Jabir Abdullah radiyallahu anhu Sufyan bin Uyayna Amr bin Dinar an Jabir kenan wannan duk su ne amma ruwayat Amr bin Shu'aib ana bihi an jaddihi malam yace wa huwa Abdullah bin Amr bin As fa balagha ba'dhum hatta ja'alahu min asaful asanid wa raddaha ba'dhum bi anna Shu'aiban lam yudrik jadduhu fa yakunu munqati'a kenan wannan su ne malam ya kawo can cikin alfiyat al-iraqiya ya nazame su yake cewa malikin annafi'in an ibn umar an salimin baitatukan sun manta an salimin ali waqila sun bacci waqila sayyidina abidina ana abi an jaddihi wa ibn shihab wa anhu bi aw ibn sirin an salmani an wa al a'mash an zi sha'ini an nakhai an ibn qais al baitatuka suna da yawa da wanda malami kawo kan nazami asakul asanid binisba li sahaba wannan yanda ya kawo mana tayyib wal rajih malam yace abinda yake rajih annaha sahiha wa maqbula ruwaya malam yanda yake magana kan ta ita ce ta Amr bin Shu'aib an abi an jaddi ruwaya Amr bin Shu'aib daga abihi daga jaddin shi malamai suka ce a wannan wasu sun yi mubalaga sun sa ta cikin asahul isnad saboda Amr bin Shu'aib an abi an jaddi akwai hadisi da yawa kuma hanyar wannan shahararra ce wajen malamai wasu suka ce ai batta daga cikin asahul asanid saboda me saboda Shu'aib lam yuridu jadduhu fa yakunu munqati'a shi Shu'aib bai sa bai ga mun ba da kakan nashi kenan ruwaya ce munqati'a amma malam yace war rajih rajihin magana shine annaha sahiha wa maqbula sahiha ce kuma maqbula ce kala bukhari ra'aytu ahmad ibn hanbal wa ali ibn madini wa ishaq ibn rahuya wa aba ubayd wa amata ashabina yahtajuna bi hadisi amr ibn shaiba anabi an jaddi kenan imam al-bukhari yayi magana yake cewa yaga ahmad ibn hanbal da abdullah ibn madini da ishaq ibn rahuya da ubayd da mafi yawan daga baki daya ashabin abokan shi suna hujja da hadisin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi wa ma tarakahu ahad min al-muslimin sannan daga cikin musulmai ba san ba wanda suka bar wannan isnadin kenan Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi wa qala al-Bukhari imam al-Bukhari yace minan nasi ba'duhum wa amma raduha bi anna Shu'aiban lam yudrik jadduhu fa mardudun malan yace mayar da mutane da suka mai da wannan ruwaya ta Amr bin Shu'aib cewa bai gaba kakan shi fa marduda yace an mai da ta an kore ta bi annahu qarsabata sama'a shu'aib min jaddihi abdullah saboda an samu tabbacin cewa shi shu'aib ya samu ya saurari hadisi daga wajen kakan shi abdullahi fa laysa fi inqita'ihi na izin kenan inqita'in ya goce saboda kina an samu ruwaya kala shaykhul islam ibn taymiya a'immatul islam wa jumhurul ulama yahtajuna bi hadisi amr bin shu'aib an abihi an jaddihi idha sahha an-naql ilayhi mallan Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah shi ma yace gabaki daya limaman musulunci da jamhurin malamai sun kasance suna yin hujja ga hadisin Amr bin Shu'aib daga abihi daga jaddin shi idan dai hanyar ta tabbata wanda aka nakalo yanan dai insha Allah wannan akan asibin da shi sauka cikin safal asanid sai kuma satin gaba idan Allah subhanahu wataala ya qaimu ka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik zan mata shi kenan satin gaba al-musalsal kuma zan mu zo da ijazar musalsal insha Allah